Daffodani, Jan.
Baby, Zalo,
Daffodani, Daffodani, Daffodani,
Jan.
Daffodani, Daffodani, Jan. Berne soye ya, alkawari soye ya. Ina baki, Jan ma jaya rina. Zambi oke, ngajiri ke soye ya. Sana oke, baki ya. Daffodani, Jan.
Baby, Zalo,
Daffodani, Daffodani, Daffodani,
Jan. Oh, in Zambi.
Daffodani, Daffodani, Jan. Berne soye. Arayu wata, keza na bayi wagata. Bishi yata, me ya yada muwata. Mbabu kauna bake, arayu wata. Kena sabaki zama garku wata. Kitanan kikau da ke wata kenar ka kar kisakan kinta makurwata kikau madaci ki banzumar kauna kitafadani dafadani dafadani chan chan kitafadani dafadani chan
baby zalo
dafadani dafadani dafadani
oh inaza
dafadani dafadani chan alaka Rayu dani baby na gare ki na zamto kyauri I need a ke ba kunya na zabu mu zauna tare inda zaki je ki janu mu je dani da ke ba wari zambiyo ki nan dan mu sallake dukan wahala zan jure dafadani 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 chan chan ki dafadani dafadani chan
baby zalo
dafadani dafadani dafadani
Daffodani,
Daffodani, Jan. Berne soye ya.
Oh, it's mixed.